يا الله يا الله نهوكا الله نيكي لين روكا باروكيكا تهتم ويوا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau alhamis ta karshe a watan mayu shekara ta 2019 alheri grace abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zabe da burin dorawa akan aikin da ya yi cikin shekaru hudu da suka shige waɗanda ake samun sabanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma gwagwarmaya ke cewa
idan mutum ya duba ita kanta hanyar tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokanta dan farfado yanzu gross domestic product din ya yi hawo bai gurin kusa ce kashi daya ko ku a ce kamar 1.9% a karshen shekara 2018 kuma shi abin da ake cewa inflation rate ya zo dropping by kusan kashi 13 kamar 13 ko 14 a cikin kashi 100 duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number din da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarukan mu na bankuna da yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin din su ake cewa to an saka kamar wayansu wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitoring yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kai wayansu kasashen ana kashe mana tattalin arzikin mu kuma at the same time aka zo aka introduce shi wannan abin da ake cewa Treasury Single Account wato TSA wanda shi ma kuma ya taimaka ana monitoring inda kudaden mu ke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin kamar avenues ko kuma leakages a irin government institutions da gwamnati da nayin barna da abubuwa kamar haka to kila tsaye ba musu a wurin haka ai ba gwamnati na haka kuma kowa ya san cewar an yi kokari a abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wuraren noma da harkar zancen wannan Uncle Borrower Program na wato ABP wanda Central Bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan naira biliyan 82 kuma aka kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taɓa samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin yan shekarun nan da aka samu gwamnati ta yin taimaka an ce an kusan girba hekta kusan 400 wanda kuma an daɗe ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin Buhari babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda uku a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative ɗin wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wannan abun waɗansu su ba lalle ne a gansa an ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewa Najeriya tana yin kata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau yana zuwa daga su manoman mu na gida an saka manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana ƙara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwa kuma da gwamnatin Buhari ta a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa gwamnatin ta yi engaging ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka kwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikin su kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai ɗan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an gan shi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi alawin an yi bill da zai shafi whistle blowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya za ka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma yake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne
barista Sa'ida Sa'ad wata lawyer a Najeriya a nata bayanin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wanda ta taba tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar People's Progressive Alliance PPA ta ce duk da yake gwamnatin Buhari ta samu nasarori a fannoni da dama tana da rauni a wurare da dama
zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba Buhari karni ta farko shekara 4 da suka wuce ya shafi bangaren tsaro na tuna kan ya hawo mulki daga Kano in zaka Abuja sai ka samu wajen kusan awa 10 kai cikin gari ma ni a Kano nake a zaune cikin garin Kano in zan fito daga Nasarawa zuwa Hotoro ko zan tafi Gombaja sai in samu kusan awa 2 ban kai inda zani ba masu abubuwan hawa kamar yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya ta gumi a cikin motar su mutane da yawa motocinsu sun samu lalacewa saboda overheating to wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi sabilillahi yana hawa ya bada umarni cewa shi Hassan sojoji wanda yake zaune a Abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar Maiduguri kenan ya koma can da zama aka samu bakin garin aka fara aiki to an samu canji gaskiya an samu ci gaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato tafiya ya zama gajere saboda da mai mako kai awa 10 zuwa Abuja sai kiga ta yi awa 6 zuwa 7 kuma tsoro da ake yi da kaga mutum da kunshi gaban ka na faduwa makaranta ne zaka kasuwa ne zaka aiki ne kai kana cikin gidanka ma a zaune gaban ka na faduwa taya in ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bomb ne da kaga kunshi a hanya kana gudu saboda haka gaskiya fi sabilillah an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati masu fararen hula wanda su ma'aikacin gwamnati bai yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake yanzu za a iya sace ka ko akan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai to kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren kuma wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgin kasa da aka buɗe daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna da wasu bangaren kasa ta can bangaren wasu bangare ta Najeriya da aka dan sassaka wayannan jirage to gaskiya ya taimaka sosai ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a kasa so an samu gyara ta wani fannin kuma gyaran bai kai yadda ma za a yi mata kiyasi ba amma abinda za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne tunda an fara wannan alama ce mai kyau in aka zo da zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake samun ilimi na zaman duniya ba ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi to ni wannan ban yarda da shi ba karatun boko yana da amfani amma ba za mu dauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba saboda haka ba dukan mu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya jami'a ba
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na buƙatar sake lale da kuma zage damtse kuma masu sauraro kuna iya bada gudunma ga wannan shirin tambayar ita ce yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata su ne duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan su miki ashe mu maza ba